Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da domar dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da subahin ranar Laraba 27 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarai.
Jam'iyyar Democrat ta tabbatar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin yar takarar neman shugabancin Amurka ƙarshen tutar jam'iyyar. Amurka ta yi Allah wadai da kakkausan murya ya tashin wasu mamaye biya kofar shiga filin saukar jiragen sama na Mogadishu. Ƙungiyar ASIL ta yi ikirarin cewa biyu daga cikin mayakanta ne suka kai hari mu jami'ar Katolika a jiya Talata a Faransa.
To kanin labarin kenan. Kwararru sun gabatar da cewa wato sun tabbatar da cewa tattalin arzikin Najeriya fa na tangal-tangal. To ko me ya janyo hakan?
An shiga wannan mawuyacin hali ne a Najeriya ganin cewa gwamnatocin baya ba su yi tanadi ba dangane da kudaden shiga da aka samu a baya, sannan kuma darajar mai a yanzu ta fadi warwaro.
To sannan kuma wasu jigajigai a nan Amurka, ciki har da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton, sun yi jawabai a babban taron jam'iyyar Democrat. Za kuma ku ji cewa gwamnatin Isra'ila ta yi alkawarin agaza ma jamhuriyar Kamaru a yaƙi da Boko Haram da kuma batun tattalin arziki. Kuma kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafa da shirin sanar da demokradiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyyar Democrat ta tabbatar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin yar takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar, wanda hakan ya sa ta zama mace ta farko da ta taɓa zama yar takarar ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar a yaƙin neman shugabancin Amurka. A taron jam'iyyar na jiya Talata, Senator Bernie Sanders ya faɗi cewa yana son a dakatar da ƙuri'un da za a jefa a tabbatar da Hillary Clinton a matsayin yar takarar jam'iyyar, wanda hakan ya bambanta abin da Hillary ta yi shekaru 8 da suka gabata lokacin da ta yi jawabin nuna goyon bayanta ga abokin karawarta na wancan lokacin, wato Barack Obama. Da yake yanzu an tabbatar da Hillary Clinton a matsayin yar takarar jam'iyyar a hukumance, mijinta tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya yi jawabi a taron na jiya, inda yake nuna Amurka dalilan da zai sa su zaɓi matarsa a babban zaɓe na watan Nuwamba domin ta zama shugaban ƙasar Amurka ta 45 bayan shugaba Obama ya bar ofis a cikin watan Janairun shekara mai zuwa.
Amurka ta yi Allah wadai da kakkausar murya da tashin wasu bama-bamai biyu a kofar shiga filin jirgin sama da ke birnin Mogadishu da safiyar jiya Talata, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 13. Mai magana da yawun majalisar tsaron Amurka Ned Price ya faɗa a jiya Talata cewa Amurka na tare da ƙawarta Somalia wajen yaƙi da ta'addanci wanda ke ƙoƙarin kawo rashin zaman lafiya a ƙasar. Ya ce Amurka na nan kan alkawarinta na ci gaba da taimakon Somalia ta hanyar samun zaman lafiya da kuma daƙile ƙungiyoyin ta'adda. Ƙungiyar Al-Shabab mai alaƙa da ƙungiyar ta'adda ta Al-Qaida ta ɗauki alhakin harin ta gidan rediyonta na Andalus. Baki ɗaya mutane 13 suka mutu, sojojin kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ne akasari, a cewar jami'an tsaro. Kofar da aka kai wannan harin ita ce ma'aikatan filin jirgin saman suka fi amfani da ita, kuma tana da kusanci da ginin da Majalisar Ɗinkin Duniya na Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta Afirka suke. Mazauna yankin sun ce sun ji ƙarar fashewar wani abu mai ƙarfin gaske har sau biyu da misalin ƙarfe 9 na safiyar jiya Talata.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar ISIL ta yi ikirarin cewa biyu daga cikin mayakanta ne suka kai hari majami'ar Katolika a jiya Talata a yankin Normandy dake arewacin Faransa, inda suka yi garkuwa da babban malamin majami'ar suka kuma kashe shi. Daga kausan murya, Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin, tana kuma miƙa ta'aziyarta ga iyalai da abokan malamin da aka kashe. Father Jacques Hamel, mai magana da yawun majalisar tsaro ta Amurka Ned Price, ya ce Faransa da Amurka suna da kuduri daya na kare yanci ga dukkanin addinai, kuma harin da aka yi na jiyan ba zai taɓa wannan kuduri ba. A jiya Talata, shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya ziyarci gurin da aka yi wannan hari a garin da ke arewacin ƙasar, kuma ya ce maharin sun bayyana mubai'arsu ga ISIL kafin 'yan sanda su harbe su har lahira. Shugaba Hollande ya ce ƙungiyar Daesh ta ƙaddamar da yaƙi a kanmu, kuma dole ne mu yi duk abin da za mu yi domin mu yaƙe su yayin da muke mutunta doka. Jami'an tsaron Faransa sun ce maharan biyu sun yi wa malamin yankan rago kafin 'yan sanda su kai ɗauki. Hollande ya la'anci kisan da cewa mummunan harin ta'addanci ne. 'Yan sanda sun ce mutum na biyu da aka yi garkuwa da shi yana cikin mawuyacin hali. Sun kuma ce har yanzu ba a gano sunayen maharan ba. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da harin da aka yi kan majami'ar ta Katolika.
Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa ƙuri'ar bai ɗaya ta amincewa da ƙara wa'adin ayyukan kwamitin a aikin samar da zaman lafiya a ƙasar Afirka ta Tsakiya har zuwa watan Nuwamban shekarar 2017, makonni kaɗan bayan da Faransa ta fitar da sanarwar kwashe sojojinta a ƙasar. A jiya Talata dai, kwamitin tsaron ya kaddamar da wannan ƙudurin wanda ya yi wa laƙabi da MINUSCA, wanda zai kai har zuwa 15 ga watan Nuwamban shekara ta 2017, ya kuma nuna goyon baya ga sabon shugaban ƙasar Afirka ta Tsakiyar Faustin Archange Touadéra, wanda ya hau kujerar mulki cikin watan Maris. Majalisar Ɗinkin Duniya dai na da yawan sojojin kiyaye zaman lafiya kusan 11,000 waɗanda ke aikin kare fararen hula, suna kuma lura da kiyaye haƙƙin bil'adama da kuma bayar da damar shigar da kayan jin ƙai a ƙasar. 'Yan tawaye dai sun haɓar da shugaban ƙasar Afirka ta Tsakiyar cikin shekara 2013, inda hakan ya yi sanadin tashe-tashen hankula a ƙasar, abin da ya sa ƙasar Faransa ta aika da sojojinta a cikin watan Disamba domin su agaza. Sai dai yanzu haka ana sa ran sojojinta wajen 350 da suka rage za su bar ƙasar zuwa watan Oktoban wannan shekarar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara aikawa da sojojinta a watan Afrilun shekara 2014, biyo bayan sojojin ƙungiyar tarayyar Afirka domin taimakawa da kare fararen hula da kuma sauƙaƙewa kayan jinƙai da ake kai a wajen. To, ana fashin labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, tun dai ba yau ba ake ta cece ku ce kan tangaɗin da tattalin arzikin Najeriya ke yi, kuma a baya-bayan nan manyan jami'an gwamnatin ƙasar ma sun amince cewa ana cikin matsala. To, amma sun ƙara da cewa waraka na kurkusa, kamar dai yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Al'ummar Najeriya ga dukkan alamu a yanzu dai sun samu tabbacin cewa tattalin arzikin ƙasar yana cikin mawuyacin hali, kamar dai da ministar kuɗi Mrs. Kemi Adeosun da ministan kula da kasafin kuɗi da kuma tsare-tsaren ƙasa Udoma Udo Udoma suka bayyana a lokuta daban-daban, ko da yake irin matakan da gwamnatin ke ɗauka kamar da suka ce za a shawo kan shi a cikin ɗan ƙaramin lokaci. Kamar da Malam Ahmed Yusuf, tsohon babban darakta a bankin Unity da ke Abuja, yake bayyana mun, an shiga wannan mawuyacin hali ne a Najeriya ganin cewa gwamnatocin baya ba su yi tanadi ba dangane da kuɗaɗen shiga da aka samu a baya, sannan kuma darajar mai a yanzu ta faɗi warwas. To, na tambaye shi, shin za a samu maslaha?
To, ni da abu da gani cikin tsarin da aka burga aka fito da shi a bayyane, na farko shi ne dole ne ku fara shuka abin da muke ci na farko kenan. Ta wannan hanyar akwai alama cewa ta harkar noma sun fara aiki yadda ya kamata, amma kasan harkar noma ba abun kwana yin shi yanzu ba ne. Na biyu, su abin da suke gani idan aka samu kuɗin shiga ko ta hanyar bashi aka banka kuɗin nan cikin jama'a za a samu maslaha saboda haka ita take ganin za ta ji ciwo bashi in aka yi haka yana da amfani amma abin da yake shine wannan bashin idan ba a yi shi da ya kamata ba za mu sake shiga wani halakakai dole ne a jawo jihohi su ma su tsaya tsayin daka don tattalin arzikin nan ba federal government bane kawai
shi kuwa Dr. Obade mai lafiya tsohon mataimakin gwamna a babban banki na Najeriya wato CBN ya ce rashin kwamitin kwararru wanda ke bayar shugaban kasa shawara domin tafiyar da ko gudanar da tattalin arzikin kasa ya sanya aka shiga cikin wani mawuyacin hali kamar wannan
na fari ita gwamnati din ma da kanta ba su fito da wata kular ko wani matakai na ilimi wanda za a ce ga inda muke ga inda ya kamata mu nufa irin wannan tunanin bashi ko kuma ba ma kungiyar da ake ce masa economic team
amma shugaban kasa Muhammadu Buhari kwanan nan ya bayyana cewar maganar wannan committee na kwararru wato economic team baya bukatar sa saboda akwai wannan committee dama karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Najeriya Osinbajo
lawyer ne ya hada lawyer da sanin tattalin arziki
to amma baka ganin kila akwai kwararru da yake aiki tare da su
idan suke ina ne suke ba mu gansu ba ba mu san da su ba
nayi kokarin inji ta bakin Malam Garba Shehu kakakin shugaban kasa a fadar gwamnati domin samun karin haske akan irin matakan da gwamnatin ke dauka domin farfaduwa da wannan tsari na tattalin arziki da ke fuskantar mawuyacin hali amma kokarin nawa ya ci tura Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya
to a gaida Umar yanzu kuma bari mu koma nan Amurka inda jiya aka shiga rana ta biyu a babban taron jam'iyyar Democrat mai mulki inda manya ciki har da tsohon shugaban kasar Bill Clinton suka yi tarabka jawabai kamar dai yadda za a ji wannan rahoton da abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta aika mana daga Philadelphia
a daidai karfe 6:38 na yammacin jiya ne Hillary Clinton ta shiga tarihi a matsayin mace farko da wata babbar jam'iyya ta tsaya takarar shugaban kasa Amurka bayan samun kuri'u 2,332 da take bukata na tsaya da dan takara a ƙarshe duka bayan kirga dukkan kuri'un wakilai Hillary Clinton ta tashi da kuri'u 2,842 yayin da Bernie Sanders yake da kuri'u 1,865 kafin a kai ga kammala kirga kur'un da aka yi jihohin Amurka sun ana kira bisa jerin harfa da Bernie Sanders ta bamu ta nemi a ketara ta inda bayan kirga sauran kur'un jihohin da ya fito ya bukaci a jingina tsarin kirga kur'un na tabbatar da dan takara kamar yadda tsarin jam'iyyar ya gindaya a tsaye da ita takara wata alamar goyen bayan tsaye da ta takara da kuma rungumar kaddara ba tare da gaba ba kafin wannan lokacin dan uwan Bernie Sanders ya ce yayi wani gajeren jawabi inda ya bayyana cikin yanayi mai sosare yana cewa zai zama abun fahariya ga iyayensa musamman mahaifiyarsa dake gare a ce shi dan cira ne ba yahude an tsaida shi takarar shugaban kasa a cikin jawabinta shugabar kwamitin shirye babban taron na wucin gadi Dona Brazil wadda ta karbi jarar gamar gudanar da jam'iyyar bayan murabus da shugaba David Wasserman ta yi sakamakon kwarbatan wasiƙun email da dandalin Weekly Today ta yi jawabi cewa
As a grown woman I saw the first black president
ta ce da girma na naga lokacin da shugaban Amurka bakar fata na farko ya sunkuya ya taba fuskar karamar yarinya kamar yadda nake a da ya daga idansa da kyakkyawar fatan makoma mai inganci amma ban taba ganin shugaba da ya miƙa wuya wajen samar wa kananan yara makoma mai inganci kamar Hillary Clinton ba wadda ta bayyana yadda Hillary Clinton ta yi watsi da duk wata dama da gata da take da shi ta rungumi aikin tallafawa kananan yara marasa galihu a daidai lokacin da Donald Trump yake fuskantar shari'a ta milin zikin ba 'yan tsirarru haya a nashi jawabin tsohon shugaban kasar Amurka kuma mai gidan Hillary Clinton Bill Clinton ya ɗauki dogon lokaci yana bayyana rayuwar Hillary Clinton tun daga ranar da ya fara haɗa ido da ita har zuwa wannan rana da aka tsaye da ita takarar shugabancin Amurka inda ya bayyana fahariya da take yi a matsayinta na uwa da irin ayyukan da ta yi na inganta rayuwar marasa galihu tun ba ta yi aure ba da nasarori da ta samu a ayyukanta na gwamnati ya kuma yi kira ga Amurkawa su dubi Hillary Clinton ta zahiri ba Hillary da ake bakantawa ba ya kuma karasa jawabinsa da kira cewa
if you love this country you're working hard you're paying taxes you're obeying the law and you'd like to
yace idan kana kasan nan kana yin aiki kana kiyaye doka kana kuma so ka zama dan kasa ka zabi yi wa dokokin shige da fice garan bawul ba wanda zai tasake yarka gida ba idan kai musulmi ne kuma kana kaunar yancin dan kasan nan kana kyamar ta'addanci ka zauna ka taimake mu mutum mai nasara mu samu makoma tare muna bukatar ka Grace Alheri Abdu murya Amurka daga birnin Philadelphia
a gaida Grace za a ji kashi na biyu na wannan rahoton a shirinmu na hantsi bari kuma mu kada jamhuriyar Kamaru yanda kasar Isra'ila ta yi alƙawarin taimaka ma kasar a yakin ta da Boko Haram da kuma batutuwan tattalin arziki da zamantakewa awwal garba gare ka
kasancewan jihar Arewa mai nisa suna cikin halin ni asu sanadiyar hare-hare da yan ta'addan Boko Haram da suka addabi jihar shine jakadan kasar Isra'ila mazauni a birnin Yaounde kasar jamhuriyar Kamaru Vanjido ya kaiwa shugaban majalisar wakilai na kasar ta jamhuriyar Kamaru Kabayege Jibrin ziyara a fadan sa dake birnin Yaounde domin shaida masa irin agaji da kasar ta Isra'ila za ta kawo wa jihar Arewa mai nisan Kada Van Gido yace Nirmu ne mu taimakawa jihar ta Arewa mai nisa da ruwan sha mai tsafta da ma sha'anin noma da kiwo har ma da sha'anin kamun kifi kuma za mu yi kokari mu tagagaya mu ga cewa mun haɓuka bangaren ilimi da ma karfafa sha'anin tattalin arzikin jihar ta Arewa mai nisa jakadan ya ci gaba da cewa irin ta'adin da yan ta'addan Boko Haram suka yi wa jihar zamu ga cewa mun sake agazawa dakarun kasar ta jamhuriyar Kamaru don mu ga sun kammala da yan ta'addan Boko Haram din a fadin kasar baki daya jakada Vangido yace kasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka tana bukatan taimako na kasashe kawayenta musamman ma a wannan lokaci da al'umman kasar suke cikin tsaka mai wuya
Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
lallai kan sai Kamaru a kuma gaida Garba yanzu kuma bari mu koma koko mu koma gefe guda Sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba
demokradiya a yau cikin shirin za mu duba babban taro na jam'iyyar Democrat. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata kirko ka sani jam'iyyar Democrat kamar kishiyar ta Republican wacce ta kammala babban taron ta makon jiya to ita ta Democrat tana nata babban taron da aka fara ranar Litinin a halin yanzu. A maraicin jiya ne a hukumanci aka tabbatar wa Madam Hillary zama yar takara. Mace ta farko da wata babbar jam'iyya a Amurka za ta tsayar takarar shugabancin Amurka.
Madam Chair, and I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States.
Thank you, Senator Sanders. Senator Sanders has moved in the spirit of unity to suspend the rules. And nominate Hillary Clinton by acclamation as the presidential candidate of the Democratic Party. All in favor of the motion say aye. Opposed, no. The ayes have it.
Da farko muryar Senator Bernie Sanders wadda ya takara da Hillary Clinton ne wadda ya gabatar da kudirin a jingine dokokin taro kai tsaye tabbatar wa Mrs. Hillary Clinton zama yar takarar shugabancin Amurka. Sannan sakatariyar taro Stephanie Rawlings Blake magajiyar garin Baltimore ta gabatar da kudirin ga zauren taro. Cikin baki daga Najeriya da suka halarci wannan babban taro har da mace ɗaya tilo a majalisar dattijan Najeriya Senator Binta Masi Garba. Na tambaye ta abin da ta karo da shi daga wannan taro.
To da kafin kan muke ni dai nake ganin America ta yi nisa akan maganan demokradiya tunda sun kusa shekara 200 da wani suna neman amin suna kan demokradiya kuma suna zabe wani ne ya cancanta musu da zai zo ya saya musu akan maganan makarantu akan maganan asibiti ko rashin kwanci amin lafiyan jiki ko akan aiki da mutanen America za su iya samu ko zaman lafiyan mutanen America ko a cikin America ko a kasan wajen kasashen waje
to kina ba a Nigeria ya ake ya saba haka ba haka ake ba a Nigeria ko
a Nigeria kusa daya ne amma kaga wannan yanzu nan sun doka kusan kwana hudu suna abu guda daya
to ba ke gani za su yi su yi tunda a Nigeria ana iya yi a kwana daya kina gani ba me yasa su suke daukar lokaci mai tsawo ka abinda kuke a kwana daya a Nigeria an gama su sai sun yi kwana hudu
a to shine na yayin siyasan su kuma da shugabancin da suka yi a cikin demokradiya kullun ana samu sabon abu
to
amma yanzun nan ina gan suna so su taba kowanne irin fanni da mutum da yake da zai iya magana ya shiga ra'ayin wani da zai iya jan wani da bambanci na Najeriya da na America annan zaka ga mutum zai ka dalan shi daya ya sa a cikin asusun wanda yake so ya samu ya zama shugaban kasa amma na bangaren namu din kuma ana duba kai mai neman kujeran ne ya kamata ka fita da kudin wajen an samu bambanci
to
na dukkan da suke kashe kudin su annan suna kashe kudin su ne a fannin wajen da ake yin magana a radio ko a television ko a cikin takarda a gane a ce wannan ga abin da ya sa muna so mutanen America su sake duba daga shekara 18 har sama ku ga in kuka zabe wane ko kuka zabe wace to za ku samu zaman lafiya amma kuma abu guda ɗaya da nazo na ganye ta kuma wajen bangaren America da ya doka alle namu kamar shekara kusan ɗaya da watannin da ya wuce kafin APC ta zo tana neman kujaran nan akwai abu biyu ko uku da ya zo ya shafe har ya kawo mana matsifan da muke ciki haka a kasan mu na daya an kawo mana bambancin maganan kabilanci an kawo mana bambancin maganan addini an kawo mana bambancin maganan dan kudu ina gan kaman dan arewa ba mutum bane da ya kamata ya zama dan Najeriya ba to mashin nan mutanen Republican kuma da Democrat in aka gan abin da ya faru babban taruwan da Republican suka yi ba abin da suka sa a gaba sai zagi ba abin da suka sake gaba sai a menene za a yi ma mutanen America da za su samu zaman lafiya sai bangaren na Democrat kuma abin da aka yi ba maganan zagi aka yi ba maganan ga abin da ya kamata mu yi ma mutanen America
a ganin ki me Nigeria za ta iya koya daga siyasar sunan kuma menene za a yi a magance matsaloli da kika ambata
a abin da yake kawo wannan matsalolin nan maganan talauci ne inda kowanne dan Najeriya ya samu wajen da zai iya zuwa makaranta ba wai ya kashe kuɗi ba zai iya shiga asibiti a duba shi a san menene yake a bashi anihin abin da yake neman na samu zaman amin jikin lafiyansa a hanya na da kyau a mutum zai iya zuwa ko ta ina ba wanda zai zo na a cikin tsoro ko wani abu in aka yi haka ba za a iya ce a wannan dan kudu bane a wannan dan arewa amma saboda talauci na kasan nan ne kowaye in aka sa shi a waje din ina gan lokacinsa ne ya kamata ya samu amfani a kansa
Senator Binta Masi a fahimtar ki menene tasirin a ce an zabi mace ta farko da za ta zama shugabar Amurka ganin ke mace ce
to wallahi ni na mace zai faranta min ciki kuma gaskiya yanzu in abun nan mace za ta iya zama shugaban kasa a America da mu a cikin amin a Africa ba kamar Nigeria mun ga muna da saukin samu wannan kujeran in Allah ya ba mu rai da lafiya saboda mene an yi mazan karshen ina muka zo muka same kanmu
ta yaya zaman ta shugabar kasar Amurka zai taimaka mata a duniya ko kuma a Afrika
ai to kamar abin da ya faru da ita Aisha Al-Hassan da bata zo ta ci zaben gwamnatin Taraba ba Ai Hillary ta rubuta mata. Ta rubuta mata da nuna kwazon da ita ta fita. Ta zama zakara a partin na APC. Ta zo kuma ta sake kuma an gan kaman wai an ce ita ta ci kafin aka zo aka ce ba ita ta ci ba. So ya nuna ita ma Hillary tana irin tana da wannan kwadai ta ga mata a ko ina sun samu karba kuma sun samu shugabanci da za su kawo su tallafa ma mutane. Kamar ninda nake magana ta nayi majalisar tarayya a Kaduna review a Kaduna ko wanda ya san bangaren da na fita ana ce a'a mace ba za ta iya aka kawo maganar addini aka kai wannan abu amma mutane suka ce a'a mun yi mazan ba mu gan inda suka kai mu ba bari mu duba wannan mace mu ga inda za ta kai kuma aka yi nayi har yau har gobe in aka je Kaduna South aka ce wace ce Binta za a samu maganar da za a yi akan Binta. So ni ina gan wannan in Hillary Clinton yau ta ci zaben ina gan wallahi matan Najeriya ban san wani kasa ba za su zo na su yi sha'awa za su zo na su gan suma in ba yau ba sai gobe watakila mace za ta iya zama shugaban kasa a Najeriya.
To ganin kuna hankorin watakila ku yi shugabanci a Najeriya amma gashi a arewacin Najeriya bangaren Najeriya da tafi yawar jama'a da kuma maza da mata amma sai gashi ke kadai ce daga arewacin Najeriya a majalisar dattijai ko kuma mu ce a majalisar kasa baki daya ta ya za ku ci gaba alhali sai dada koma ba kuke
a to ai shi inda ake magana siyasan a Najeriya gaskiya sai ka dora bante ba kaman na mace baka in ka samu mutane waɗansu za su ka inda na fara maganan a ka maganan addini a ka maganan kabilanci a ce a mace ya kamata bai kamata ta yi magana ba gashi gashi amma da na sha fadawa ko lokacin da nake Kaduna ni ce na farko a Kaduna da Allah kuma ya zo tallafa na zama yar majalisa sai kuma wannan lokacin nan kuma sai ni ne kuma na fitar da kaman a wannan abu amma ba ta bane na muka dawo cikin jami'an majalisa sai na zo na ga ni kadai ne a wannan na daya ban ji dadi ba inda za a ce kowanne jihar ta fita da mace guda daya a cikin 109 muka samu 36 to za mu iya ce mun samu mun ci buranmu amma sai da roƙo zan sake yi ma mutane ma iyayenmu ma shugabannin addininmu an mace daya ta fita tana neman abu ya kamata a goya mata baya.
Masu aro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Sanata Binta Masi Garba da Grace Alheri Abdu wacce ta taimaka wajen samo ta da Cuba Hero Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To a gaishe ka.
Wasu 'yan gudun hijira da ke tsugune a ɗaya daga cikin sansani da ke garin Bama kenan kan yadda ake raba masu abincin lokacin da kwamitin kulawa da 'yan gudun hijira na majalisar wakilai suka ziyarci sansanin na 'yan gudun hijira da ke garin Bama.
To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani kan bayyana bacin rai da 'yan gudun hijirar ke yi. Yanzu kan ga Sarhilu Gumal da labarai amma a takaice.
A takaice jam'iyyar Democrat ta tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin yar takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar wanda hakan ya sa ta zama mace ta farko da taɓa zama yar takarar ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar a yakin neman zaben shugabancin ƙasar. Amurka ta yi Allah wadai da kakkausan murya da tashin wasu mabmai biyu a kofar shiga filin saukar jiragen sama da ke birnin Mogadishu a safiyar jiya Talata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 13. Ƙungiyar ISIL ta yi ikirarin cewa biyu daga cikin mayakanta ne suka kai hari majami'ar Katolika a jiya Talata a yankin Normandy da ke arewacin Faransa inda suka yi garkuwa da babban malamin majami'ar suka kuma kashe shi. Daga kausan murya Amurka ta yi Allah wadai da wannan mummunan harin tana kuma mika ta'aziyarta ga iyalan da abokan malamin da aka kashe. Faza Jackie Hamel mai magana da yawun majalisar tsaro ta Amurka Ned Price ya ce Faransa da Amurka suna da kuduri iri daya na kare 'yancin ga dukkanin addinai kuma harin da aka yi jiya wannan kudirin ba zai taba ba.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lugumal wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Mr. CD da abokinsa Salaman da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai da hantsi.